Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani dauke da labarin yanda wani saurayin matashin aljani akai zargin yayi yunkurin kwacewa wani mutumi matarsa amma Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya kasance mai yawan addu'o'i ne da azkar da karatun alqur'ani da kuma sauran zikirai da ambaton Allah a gida da waje hakan ta sa wancan matashin aljani dan sarkin aljanu bai yi nasara ba amma kuma da hakan ta gagare shi sai aka zargin ya sauya salo inda yayi matayin naira miliyan 300 zai bashi wannan kudi cash lakadan ba ajalan ba ya hakura ya ban masa matar tasa wanda haka suka yi ta dauki ba dadi da wancan mutumi mai aure inda ya bayyana shi aljanin ta bakin matar tasa kuma ya masa tayin wancan kudade
aljanin sai ya taso saboda haka sai ya ce ba ita bace sai kama jijjiga sai nace ina sani sai yake ce min shi yana son ta ne yake a jikin ta tuntulutun kar in kawo shi wajen mala kar in kawo shi mai sulhuni da shi sai ce kake cutar da ita yace eh shi dai yana son ta dan ni ma ina da taurin kai ne kuma ina da addu'o'i dai yasa na aure ta tayi samari da yawa yan shi yake kuratta shi yana son ta sai yake gaya min shi dan sarkin aljanu ne saboda haka shi dan sa ne saboda haka yana gaya min cewa nace to gaskiya ne sai yake gaya min to ni zai bani zai ban kuɗi sai nace a'a sai yace zai ban miliyan 100 in ina bukata sai nace a'a sai yace mi matsani da shi kar in zo gurin mai gida ka ciku sai yace mun to zai ban miliyan 200 in na yadda sai nace mai gaskiya ni ba irin wannan hanyar nake so ba ina dai dan almaji ina neman dan hakoki na gon Allah saboda haka in na yadda to gaskiya zai kara zai ban miliyan 300 in ina kokwanto ma yanzu in bude daki na cin yazo yanzu in bude daki na zan ga kudin sai nace mai a bude dakin nan zan gani in kuma ba gaba dake ni dan kasuwa ne nan nake dan yin harkar laboranci saboda haka zai bani a kasuwa kudin zai kawo min su a kasuwa nace a yana so mai ita domin kuma na nuna mai ai Allah shi yana aljani ita tana bil adama shi ya hana ta haihuwa yau shekarun mu bi da aure shi ya hana ta haihuwa shike sa ta abubuwa yau naga yace yau naga ta mun magana tun safe nace a nace ai uzuri nake mata so na san ga yanda take tunda kana tare da ita amma kuma ka duba Allah Allah bai hada ka da ita ba yace shi dai yana son ta shi dai mi muka dingayi shi dai yana kan bakar sa yana son ta
to za dai mu ci gaba da bibiyar wannan gaba ko in ce wannan batu har zuwa inda aka dangana da wannan aljani gurin ayar Allah da ma irin dauki ba dadin da aka yi da shi karshe kuma mujiyan da suka karkare tunda dai an ki karbar wannan tayin makudan kudade dai fatan dai shine al'umma a maida hankali a tashi a fadaka wajen yawan ambaton Allah da karatun alqur'ani da azkar ta yanda za a samu tsira daga bakar manufa ko bakar nufaka da bakin nufi na irin waɗannan azzalumai Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.